Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farkin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Litinin 23 ga watan Oktoba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
Kungiyar Majalisar Dinkin Duniya da ke kula da al'amuran Falastinawa in gudun hijira ta ce an kashe jami'anta 29 a Gaza tun bayan barkewar rikici tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. Kazalika, ɗaruruwan mutane masu zanga-zanga ne suka yi dafifi a gaban ofishin Majalisar Dinkin Duniya a Geneva a jiya Lahadi domin bayyana buƙatar su na sako mutanen da kungiyar mayakan Hamas ta yi garkuwa da su a lokacin harin bazatar da ta kai Isra'ila. Sannan wata kotu a Baghdad ta yanke wa ɗiyar tsohon shugaban Iraki marigayi Saddam Hussein hukuncin zaman gidan wakafi na shekaru 7 bisa zargin yada manufar haramtacciyar jam'iyyar Baath wadda mahaifinta ya kafa.
To kanin labaran duniyar kenan. A Najeriya za ku ji abinda masu sharhi ke cewa bayan da wata kotun ɗaukaka ƙara ta soke zaben shugaban marasa rinjaye a Majalisar Dattawan Najeriya wanda ke wakiltar Plateau ta Arewa da na mamba da ke wakiltar Jos ta Arewa da basa a Majalisar Tarayya dukkansu ƙarƙashin jam'iyyar PDP.
Magana a dunkule ne. Na biyu ta ce wai PDP ba su bi umarnin kotu wanda da a shekaru da suka wuce shi Honorable Justice Gang ya ce su
A jamhuriyar Nijar kuwa jama'a ne ke ci gaba da kokawa da halin kuncin rayuwa da suka shiga sanadiyar hauhawar farashin kayayyakin masarufi.
In garin tuwo ne na dare zaki, ita ma in kika zo sayan garin tuwo zakkan garin tuwo yanzu 150-170. Kenan jama'a ga rayuwa ga babu ga kasuwa mabaje.
Muna kuma tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfil Hashim Gumel zai gabatar a wannan makon. Shirin zai duba batun wasu ma'aikata da suka yi zargin an sallame su aiki a jihar Kaduna ba bisa ka'ida ba. Da mafa duka waɗannan sai mun kammala da shan labaran duniya tukuna.
Masauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga cikakkun labaran duniya. A jiya Lahadi, kungiyar Majalisar Dinkin Duniya da ke kula da al'amuran Falastinawa 'yan gudun hijira ta ce an kashe jami'anta 29 a Gaza tun bayan barkewar rikici tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. Lamarin ya razana mu, muna cikin juyayi. Yanzu dai an tabbatar da kisan abokan aikinmu 29 tun daga ranar 7 ga watan Oktoba. Kungiyar ta UNRWA ta wallafa a shafinta na X wato Twitter a da. Lamarin da ya sa aka samu hauhawar al'alman jami'an da aka kashe zuwa ma'aikata 17. Dubban mazauna Gaza sun nemi mafaka a ofishin UNRWA tun bayan da Isra'ila ta kaddamar da hare-haren sama na ramuwar gayya akan harin bazatan da Hamas ta kai Isra'ila. Wanda ya sanadin mutuwar mutum 1,400. Sama da 'yan Filistini 4,600 ne aka kashe sakamakon waɗannan hare-haren, wato hare-haren saman bisa alƙaluman ma'aikatar lafiyar Gaza. Sannan kuma Isra'ila ta katse abubuwan buƙatun al'umma kamar wutar lantarki, ruwa, makamashi da abinci a wani matakin matsin lamba ga Hamas. A wani labari mai alaƙa da wannan kuma, ɗaruruwan mutane masu zanga-zanga ne suka yi dafifi a gaban ofishin Majalisar Dinkin Duniya a jiya Lahadi, inda suka buƙaci a sake mutanen da ƙungiyar mayakan Hamas ta yi garkuwa da su a lokacin da ta kai wa Isra'ila harin bazata. Zanga-zangar wadda ƙungiyar Voice for Freedom Coalition ta shirya, wadda aka yi a harabar sharkwatar Majalisar Dinkin Duniyar da ke Geneva, wanda aka fi sani da Palais de Nation, ta samu haɗin kan ƙungiyoyi mabiya addinin Krista masu ra'ayin Yahudiya. A dalilin haka, taron ya kasance mai alaƙa da addini, inda aka yi ta sirka kalaman fafutuka da na addu'o'i da waƙoƙin zabura. Aƙalla mutane 6 ne suka mutu, sannan wasu 16 kuma suka samu raunuka a wani harin da Rasha ta kai da makami mai linzami a arewa maso gabashin Ukraine a ranar Asabar, a cewar jami'an Ukraine. Sun ce harin makamin ya afka ba cibiyar Nova Pochta, wanda shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ayyana a matsayin wani ginin fararen hula a wani saƙon manhajar Telegram. Ya kuma kafa wani faifayin bidiyon wani gini da tagogin shi suka farfashe da kuma wasu manyan motoci da aka rubuta Nova Pochta a jikinsu, waɗanda suke ajiye a gaban ginin. Ma'anar Nova Pochta da harshen Ukraine shine sabon saƙo. Dukkanin waɗanda lamarin ya ritsa da su ma'aikatan wani kamfanin aikin saƙonni mai zaman kansa ne, a cewar Dimitri Chubenko, mai magana da yawun ofishin mai shari'ar yankin. Cikin wata sanarwa, Kamfanin ya ce waɗanda ke aiki a wurin ba su samu isasshen lokacin tserewa zuwa mafaka ba kafin bama-baman su afkawa wurin. To ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba Aisha za ta kawo mana ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu duba rahotonmu na farko. A Najeriya masu sharhi na ci gaba da yin tsokaci bayan da kotun ɗaukaka ƙara da ke zama a Abuja babban birnin ƙasar ta soke zaben shugaban marasa rinjaye na majalisar dattawan ƙasar Sanata Simon Matkwan da ke wakiltar Plateau ta Arewa ƙarƙashin jam'iyyar PDP. Kotun har ila yau ta soke zaben mamba mai wakiltar Basa da Jos ta Arewa a majalisar wakilan Najeriya Musa Aga wanda shi ma ɗan jam'iyyar PDP ne kamar da za ku ji a wani rahoto da Zainab Babaji ta aiko mana daga Jos.
Alƙalin kotun mai shari'a Elfrida Williams Daudu ta umarci hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa da ta gudanar da zaɓen 'yan majalisun ne cikin kwanaki 90. Mr. Friday Derwam ɗan jarida ne da ke ɗaukan rahoton shari'u wa gidan rediyo da talabijin mallakar jihar Plateau ya mun ƙarin haske kan abin da ya wakana a kotu.
A judgment nasu wanda sun yi shi a cikin guntun lokaci suka ambata cewa lallefa wanda suka kawo kara suna da gaskiya sai aka ce to an sokar da zabe dukansu guda biyu an ce a cikin kwanaki 90 daidai a sake yin zabe a wajenan senatorial districts din da kuma constituency na just not Basa federal constituency.
Wace hujja kotu ta bayar na cewa a soke wannan zaben nasu?
Ita chairman na wannan appeal panel din ta laptop ma ainihin ne laifi mai yawa don ta ce ainihin ba ta nuna gaskiya ba a cikin report ko rahoton da ta using don ta announcing sun su mutanen da aka sokar da zaben su din. Kuma magana a dunkule ne. Na biyu ta ce wai PDP ba su bi umarnin kotu wanda da a shekaru da suka wuce shi honorable justice gang ya ce su yi congress ba sun ce wai in INEC za ta sake yin wannan zabe ta tabbatar kowane jami'a ne a bar su su participating ba hana kowane political party ta participating ta ko ta kirkiro da candidates nata ba
har da ita PDP kenan
kware da suka yance kowane political party which means duka PDP kenan ai
da yake tsokaci kan shari'ar lawaya mai zaman kansa da ke Sudan Chambers a Kwantagoro jihar Neja barista Isiyaku Barau yace alƙalin da ta yanke hukuncin ta bada dama wa dukkan jami'i su shiga zaben da hukumar zabe za ta shirya ciki har da jami'iyyar PDP da aka soke zaben ƴaƴan nata
an yi shi a kwana ga wanda aka ban shari'a wanda yake popular shi da na wanda Atiku suka je suka challenge cewa akwai dogon nomination na Shatima na shugaban kasa aka ce a ai sun yi kafalan da su ba a cikin jam'iyyar ba ne ko haka kotun koli ta yanke hukunci cewa ƴan kafalan da su zama ba magana su bane magana cikin gida ne kuma akwai wanda zai albalanta sai dan APC da ke cikin gidan APC zai albalanta wannan abun ɗan fitta gwani na sanata Simon Congress ba kamar yadda kotu ta ba da umarni ya kamata ɗan jam'iyyar PDP ne kamata ya je ya kalubalanci wannan kuma kotu ta saurare shi. To amma alan kullalen duk da yanke hukunci ta ce suna iya sake shiga zaɓe ba a rasa komai ba ya iya sake su je su sake yin primary su yi abin da ya dace su sake shiga zaɓe su kara da APC da a zaɓe mai zuwa.
To barista da yaya za a warware irin wannan takaddama da ake samu a kotuna?
Wallahi alƙalai su ji tsoron Allah. Za a gudu aka gicce. Mutum bai da tsoro Allah ya sani zai buce mashi abin da ya ga dama to abin da ke faruwa kenan mu ke ji tsoron Allah a duk inda ya samu kansa ala kullalan.
Kotun ɗaukaka ƙarar zaben dai ita ce kotun ƙarshe da 'yan majalisun tarayya za su kai ƙara yanzu dai za a jira ranar da hukumar zaɓe mai zaman kanta za ta sanya ne don gudanar da zaɓuɓɓukan. Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
A jiya Lahadi wata kotu a Baghdad ta yanke wa ɗiyar tsohon shugaban Iraki marigayi Saddam Hussein hukunci daga nisa. An yanke wa ɗiyar marigayin wacce take gudun hijira a ƙasar waje hukuncin zaman gidan wakafi na shekaru 7 saboda zargin yaɗa manufar haramtacciyar jam'iyyar Baath wadda mahaifinta ya kafa. An rusa jam'iyyar sannan kuma aka haramta ta bayan da aka hamɓarar da Hussein a lokacin mamayar da Amurka ta jagoranta a Iraki a shekarar 2003. bisa hukuncin da aka yanke wanda AFP ta yi nazari a kai. An sami Ragad Saddam Hussein da aikata laifin yada manufar ayyukan haramtacciyar jam'iyyar Baath cikin wata hirar da ta yi da wata kafar talabijin a shekarar 2021. Yau a Iraki, duk wanda aka same shi yana yada hotuna ko kuma kalaman haramtacci wato hambarariyar gwamnatin zai fuskanci hukunci. Daga ƙarshe, wani faifayen bidiyon tallata wani fim mai daukar hankali da aka shirya a Najeriya da ya raja'a akan cin hanci da gallazawa jama'a da 'yan sanda ke yi wato a kasar da ta fi yawan al'umma a nahiyar Afirka ta kafar Netflix ya yi bazuwar da ba a saba gani ba a fadin duniya. Wannan wata alama ce da ke nuni da girma da kuma irin damar da ke akwai a masana'antar fina-finan Najeriya da ke dada bunƙasa. The Black Book ya shammaci duniyar fina-finai inda ya kasance cikin jerin fina-finai 10 fitattu a cikin harshen Turanci a fadin duniya na tsawon makonni 3, sannan kuma ya zama na 3 cikin mako na 2. Baki daya mutane miliyan 5.6 ne suka kalli tallar cikin sa'o'i 48 bayan da aka sake shi a ranar 22 ga watan Satumba. Kana bayan mako 2 da sake shi ya kasance cikin jerin fitattun fina-finai 10 a kasashe 69 a cewar Netflix.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Najeriya jama'a ne ke ci gaba da kokawa yayin da farashin kayayyakin masarufi ke ƙara hawa duk da kiraye-kirayen da ake ta yi na sassauta farashin kayayyakin. Lamarin da ya sa jama'a ke kira ga gwamnati da ta kai musu ɗaukin gaggawa. Tamar Abari ta duba mana girman wannan matsala a jihar Damagaram.
Tashin goron zabin da abinci yayi na da nasaba da takunkumin da ECOWAS ta saka ma Niger, kuma yawancin shinkafar ana shigo da ita ne daga kasashen waje. Sai dai mafi yawan jama'a na zargin wani mugun nufi ne na 'yan kasuwa kasancewar ba a shigowa da waɗannan kaya. Hakan ne ma ta sa shugaban ƙasa yayi bayani kan ƙoƙarin da suke yi na shigowa da abinci cikin ƙasa ba tare da wata matsala ba. Sai dai har yanzu matsalar ba ta kau ba, musamman ma a nan da Magaram. Alhaji Balasitu, wani babban ɗan kasuwa ne a nan jihar Damagaram, ya danganta wannan matsala da karancin shinkafar.
Shinkafa ita dai har yanzu fisibi lai ba ta sauka ba dai ga yadda kamar yadda mutane suke so. Saboda babu ita ne. Shi ko dai abin da aka ce babu, gaskiya akwai matsala. Babu kiwe ne ake, kuma yadda mutane ma suke tamani ta koma ta yi arha. Ya yi yiwuwa. Yanzu mota da kwatano in aka wo lodi kamar aka ɗauko ta 40. Abin da ake biyan kuɗin mota miliyan 2 ake biya. Miliyan 2.5 haka. In ka wo lodi da kwatano za a kawo, misali nan Damagaram. In daga Lome ne yanzu miliyan 4 ba da wani abu. Kinga tun anan ma an samu matsala, an samu limkin kudin mota.
Madam Musbahu Hadiza wata magidanciya ce cewa ta yi ba karamar ukuba bace magidanta suke fuskanta a wannan yanayi da ake ciki.
Sunana Madam Musba, a matsayina na magidanciya a gaskiya Hajiya Tamar bana ana cikin halin haula'i. In kika je sayan shinkawa, in mijin ki bashi da halin sayan buhu, in kika je kanti sai kilo 140. In a da gidanki kilo 2 ake ci, yanzu sai ki komo kilo da rabi saboda ta yi tsada yanzu shinkawa. Ga masara in garin tuwo ne na dare zaki, ita ma in kika zo sayin garin tuwo, zakkan garin tuwo yanzu 150-160. Kenan jama'a ga rayuwa ga babu ga kasuwa mazaje.
A ɗaya waje kuma na hira da wata mata mai sana'ar dambu, ga yadda hirar tamu ta kasance.
Zuwaira Ibrahim, sana'a ta sai da dambun shinkawa ne miki. Wallahi dai da kwai wahala. Da dai shinkawa dai da saukinta, yanzu gaskiya abin ya tsawala. Shinkawa yanzu da tun abin 11-12 ta koma wajen 16-17 duka, amma har yanzu bata komo ba ƙasa da 16 ba. Yanzu wannan buhunan shinkawan da na ga kin siyo nawa kika siyo su? Wannan jaka 16-16 ne. Masu siye na masu siye da sai hakuri. Wani ka bashi ya ce ka mai tsada. Dan Allah dan Annabi dai a dibi ku kan
ko ina maganar rage kudin awo sai Alhaji Balasitu yace
awo an rage bismillah an rage kishi 25 aka rage cikin 100 to inda matsalar take ai na zamo miki wannan ta matsalar mota kuma babu kayan kuma dama shinkawa inda shi take neman shinkawa fara ita kuma inda ta hala fito da shinkawa da kasar kin latta hodi wa shagari ma farashi ya tashi kuma kahinta hodi ma na shinkawa ta kara kudi duk mutane ba su yi ore ta ba
shi kuwa Alhaji Umaru Dangote shugaban kananan yan kasuwa na nan jihar Damagaran laifin ya danganta ga gwamnati da bata dauki kwakwaran hukunci akai ba
in ka musu magana mai yan kasuwa za su yi kafakewa da wata magana sun yi dogon zagaye furin da suke biya na da na dauko kaya yanzu ya huce wannan gwamnati ta diba ta tazabtare kaso 25 na harajin kayan da suke biya kenan an samu sauki kusan kasa da wannan ma lalle farashin shinkawa ya tashi a baya inda ake siyo kaya amma kuma bai kai matsayin da hal yanzu za a yi kasai da shinkawa jika 16 a zandar ba wannan wani zance ne wanda mu ba mu yarda da shi ba abin da muke so ko gwamnati ta mai da hankali ta sa ido sosai ko ina da ko ina doka yau aka yi ta kasa ce gaba daya
Tamar Abari murya Amurka daga Damagaram a jamhuriyar Niger
a gaida Tamar Abari wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 kazalika kodayaushe za a iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com yanzu kuma ga shirin ciki da gaskiya
jama'a assalamu alaikum masu raro barkanmu da shirin ciki da gaskiya da har kullum ga mukarin take haƙin dan adam a yau zamu ji korafin wasu ma'aikata 81 na hukumar tara kudin shiga ta jihar Kaduna da aka kora ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gumel sabon shirin zai sauka a jihar Kaduna inda ma'aikata 81 da gwamnatin jihar Kaduna ta kora a hukumar tara kudin shiga intalar rabanu a shekarar 2018 ma'aikatan da lamarin ya shafa sun ce an fake da rage yawan ma'aikata wajen sallama su daga aiki ba fansho ba kudin sallama duk da asalin aikin da aka dauke su na dindindin ne ma'aikata 81 sun ce maimakon tunda ma'aikata aka ce an rage a gashiru ba tare da daukar kowa ba sai aka ga an maye gurbin su da wasu mutane na daban masu uwa a gindin murhu wannan rage ma'aikatan ya faru ne a zamanin gwamnatin tsohon gwamna Nasir El-Rufai inda tun lokacin ma'aikatan suka hada kai suka shigar da ƙara kotun ƙaran ma'aikata don abi musu kadin su wasu daga ma'aikatan a madadin sauran sun yi magana da shirin ciki da gaskiya inda suka bayyana halin kunci da fatara da suke ciki har ma wasu daga cikin su sun rasu ba tare da samun haƙƙin su da suke nema ba
sunana Hamidu Abubakar Hassan ni kuma ma'aikaci ne daga Kaduna Federal Bureau of Revenue na fara aiki tun 1988 nan Kaduna Federal Bureau of Revenue kuma na rise through the rank ina clerical officer har na zamanto a senior officer ina a lokacin an cire ni aiki ina level 14
eh karma kai kusuri karma babba mai sosai
eh kware da kace kuwa
Na
shiga da secondary school certificate har na obtain master's degree in business administration a EB Zaria duk ana cikin aiki.
Assalamu alaikum sunana Araliya Tue Alhaj ni mazauniyan Kaduna ne asalin garin Zaria kuma na yi aiki ta fara aiki da Kaduna State Internal Revenue Services a shekarar 2007 a lokacin na fara aiki da su to muna cikin aiki bayan hawan malam El-Rufai mun fara fuskantar kamar kalubale haka na rumor cewa kamar akwai wannan da za a yi tantancewa da za a yi na ma'aikata to muna nan dai 2018 aka zo aka bamu wasiƙa to da aka bamu wasiƙa sun yi stating in cewa sun rage ma'aikata to amma da suka rage ma'aikata kuma mu babu wani abin da kuma ba mu kuɗi ga gaskiya ba biya mu sai ba a wannan lokacin 2018 to tun daga wannan lokaci zuwa yanzu har yanzu muna nan mun shigar da dan koken mu zuwa ga industrial court sporting da take sauraron ƙararraki na ma'aikata zuwa yanzu
ai am lekin salisu a kafe ko kafin ma a kore mu din an kawo sabobi mutanen da an dauka a nan ana kawo su I think for some months haka sai shi ne aka ba mu letters da tafi
wato kuna zargin an mai gurbin ku kenan an kawo waɗanda suka dauki aikin ku kenan sai ku aka sallame ku
haka yi an kuma ba wai mu yi laifi bane ba wai a ce mana gashi ba an ce restructuring from Kaduna State and resizing that is the word huge so aka sallame mu
Lietu bayan kun kai kara kotun akwai wani abu da ya sake faruwa tsakanin ku da ita ma'aikatan revenue din
an dai magana amma lawyer dai da take ce mana ana so yi sulhu so a zauna revenue mu zauna da su mu yi sulhu ba there was nothing like that an yi ta magana ne dai kawai jita-jita ne
amma akwai jita-jitan da yake nuna kamar in ga za a samu dama da kun za a iya sasantawa
to up till now dai ni ba har yau dai ban san ko na abu haka kuma ya kuma faru ba na dai ce maka kamar yadda na ji jita-jita ne lawyer bai fita ya ce mana ga abin da ana so ta kamar ni da su ba revenue ba
sunana Moody Ellie ina aiki da then Board of Internal Revenue kafin aka dawo da shi Internal Revenue Service na 19 years na aiki a wurin sannan kuma wannan kuma under civil service rule akwai ka'ida in ba laifi ka yi ba ko ka kasa wurin aikinka ko kuma an same ka da laifi shi ne za a kore ka aiki amma haka kawai bai kamata a kore ka aiki ba akwai civil service rule da ake kamata a bi to ka san kana shari'a da gwamnati tunda su suke gwamnati a yi sai abin da suka ga dama yi sai abin da suka ga dama to yanzu gobe mun bari a hannun kotu kuma mun san kotun Najeriya su ne kamata su karɓi right na mutum an wa ɗaya ba we are trusting cewa za su karɓi mana right mu an wa ɗaya ba
eh ma'ana a wani mataki shari'ar take ciki a halin yanzu
yanzu nan ana nan ana kai ranar 26 Allah ya da za mu sake komawa kotu don yanzu ya kamata sai abin da kotu ta ce ya kamata yanzu a ce an yi written brief that's what they call it we are trusting cewa by next zaman da za a yi za a yi written brief because yaron witness daya ne daga wurin su ma'aikatan namu wai za su kawo witness yanzu ya testifying to muna jira ne in aka kai lokacin sai mu ji me zai faru
a ɗaya ɓangaren kuma lauyar hukumar tara kuɗin shiga ta jihar Kaduna barista Aisha Ahmad ta ce batun na gaban kotu kuma a matsayinta na ma'aikaciyar gwamnati ba za ta yi wani bayani kan ƙara ba duk da ta amince da cewa ta so ta jagoranci sasantawa da ma'aikatan a waje da kotu
su ne suka yi tikin namu to industrial court so the court is dedicated still going on ai an ta samun mutane na tara suwa join lawyers din wannan ya mutu you know so shi yasa aka ta samun dan diliya a kan case amma kuma ma it's coming up next to the case
eh amma barista Aisha lawyoyin na bangaren ku ne suka rasu ko na bangaren su
ni namu da gaskiya ni ba wanda ya taba rasuwa daga na website din amma ai ba party din ba mutum biyu bane they about ko defendants din kamar mu biyar ne ko su kuma plaintiff din dey about 80 something if I can remember don't remember gaskiya kisu
akwai labarin da na ji cewa an so da a sasanta ma kawai warware a jirgin
mutum ne na zo da farko na so in sasanta to kuma su suka ki bada haɗin kai to dole kawai na rabu da suna cikin da haka suke so bari a ce san a gani na ni gaskiya da na zo na so a sasanta magana dan na zo na inheriting case din ba ni na fara case din ba
na gani
mun yi kokarin tuntubar gwamnatin Kaduna ta sanata Ubasani, yanda babban sakataren ya labaru na gwamna Muhammad Lawal Shehu ya ce hakika gwamnatin na da masaniya kuma gwamnan zai duba irin waɗannan ƙorafe-ƙorafen cikin ma hadda na sallamar malamin makaranta da tsoho gwamnatin ƴan Rufa'i ta sallama daga aiki. Don haka za mu jira mu ji abin da zai biyo baya kafin mu dadan sanar da ku halin da ake ciki kan wannan takaddama. Yanzu a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu, musamman abokin aiki na Nasira da Nele Kaya, ni Sarfil Hashim Gumar ke cewa mu kasance lafiya.
Tuma da Allah yanzu kuma ga wannan saƙon.
Lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin, to ba mamaki wani wayeye ne ke son a ƙara ganar da shi. Masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata, don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo-hazo mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban, kama daga siyasar duniya, zamantakewa, lafiyar jiki, tsaro, tarihin wasu wurare ko na wasu mutane, zuwa al'amuran da suka faru a baya, kar ai wata-wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen Hausa na muryar Amurka ta hausaservice@voanews.com, sannan a saurari ansa daga ƙwararru a shirinmu na daren ranar Asabar. Allah sa mu dace.
Yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
Mamun a takaice, a jiya Lahadi, kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da al'amuran Falastinawa 'yan gudun hijira ta ce an kashe jami'anta 29 a Gaza tun bayan barkewar rikici tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. Lamarin ya razana mu, muna cikin juyayi. Yanzu dai an tabbatar da kisan abokan aikinmu 29 tun daga ranar 7 ga watan Oktoba. Kungiyar ta UNRWA ta wallafa a shafinta na X, wato Twitter, a da. Ɗaruruwan mutane masu zanga-zanga ne suka yi dafifi a gaban ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Lahadi, inda suka buƙaci a saki mutanen da ƙungiyar mayakan Hamas ta yi garkuwa da su a lokacin da ta kai wa Isra'ila harin bazata. Zanga-zangar wadda ƙungiyar Voice for Freedom Coalition ta shirya, wadda aka yi a harabar shalkwatar Majalisar Ɗinkin Duniyar da ke Geneva, wanda aka fi sani da Parler des Nations, ta samu haɗin kan ƙungiyoyin mabiya addinin Krista masu ra'ayin Yahudiya. Aƙalla mutane 6 ne suka mutu, sannan wasu 16 kuma suka samu raunuka a wani harin da Rasha ta kai da makami mai linzami a arewa maso gabashin Ukraine a ranar Asabar, a cewar jami'an Ukraine. Sun ce harin makaman ya afka macibiyar Nova Poshta, wanda shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ayyana a matsayin wani ginin fararen hula a wani saƙon manhajar Telegram, ya kuma kafa wani faifayin bidiyon wani gini da tagogin shi suka farfashe da tagogin shi suka farfashe. A jiya Lahadi, wata kotu a Baghdad ta yanke wa ɗiyar tsohon shugaban Iraki marigayi Saddam Hussein hukunci daga nisa. An yanke wa ɗiyar marigayin, wacce take gudun hijira a ƙasar waje, hukuncin zaman gidan wakafi na shekaru 7 saboda zargin yaɗa manufar haramtacciyar jam'iyyar Baath wadda mahaifinta ya kafa. An rusa jam'iyyar, sannan kuma aka haramta ta bayan da aka hamɓarar da Hussein a lokacin mamayar da Amurka ta jagoranta a Iraki a shekarar 2003. A wani faifayin bidiyon tallata wani fim mai ɗaukar hankali da aka shirya a Najeriya da ya raja'a a kan cin hanci da gallazawa jama'a da 'yan sanda ke yi a ƙasar da tafi yawan al'umma a nahiyar Afirka, ta kafar Netflix yayi bazuwar da ba a saba gani ba a faɗin duniya. Wannan wata alama ce da ke nuni da girma da kuma irin damar da ke akwai a masana'antar fina-finan Najeriya da ke daɗa bunƙasa. The Black Book ya shammaci duniyar fina-finai, inda ya kasance cikin jerin fina-finai 10 fitattu a cikin harshen Turanci a faɗin duniya na tsawon makonni 3, sannan kuma ya zama na 3 cikin mako na 2. Baki ɗaya, mutane miliyan 5.6 ne suka kalli tallar cikin sa'o'i 48 bayan da aka sake shi a ranar 22 ga watan Satumba.
Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu, kada manta. Muna nan ko da yaushe a shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com, inda za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu kan a madadin Aisha Ma'azu da Tani gabatarwa da Dadi Balawe da haɗa mana shirin, sai injiniyanmu Malam Zubair, ni Mahmud Lalo nake cewa mutara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu.